Kid Ass.
Ante karne amma sana na wada
inda rabbana ba wahala
ya mata za su hin ba Snapchat
inda rabbana ba wahala
zan shiga exam ban yi karatu ba
inda rabbana ba wahala
in ne ku ka sai ku yi min amsi
inda rabbana ba wahala
inda rabbana ba menene
inda rabbana ba wahala inda rabbana ba wahala
inda rabbana ba menene
inda rabbana ba wahala
da kafa in baka iya rawa ba sai ka buya
an
ce karnai amma sanan na wada
inda rabbana ba wahala
ya mata za su hin ba Snapchat
inda rabbana ba wahala
zan shiga exam ban yi karatu ba
inda rabbana ba wahala
in ne ku ka sai ku yi min amsi
inda rabbana ba wahala
inda rabbana ba menene
inda rabbana ba wahala inda rabbana ba wahala
inda rabbana ba menene
inda rabbana ba wahala
I'm good in everything I do. To eat a moment of mugu. Hey, someone there, someone there. I don't fear anybody. Rabbana na roke ka. Rabbana da sharon moja. Why ya ti ya ti? Na somebody get everybody.
Inda rabbana babu zafi. Ko maciji ya sare ka shi rabbana idan ya so a yanzu. Sai wanda ya mutu ya san ka. Abun yi shi ne ka more gumin ka. Halak ne ka kashe duk kuɗayen ka. Sa rabbana a duk lamarin ka. Mama ta ce mun kai kai wa.
Canza gida a kira min Cizo Zanero da ni da Bella a Francisco Ziyau na San Francisco a cikin sa kwan miliyan 10 wayo Allah ne ko
la 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 inda rabbana ba ba matsala da shaida da 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 ina ta ganin albarka mama albar marki ne dai kyau fatan alherin ki dai
kyau inda rabbana sai kaga yar Atiku na roko na in sota inda rabbana zan dena abun ummita kai inda rabbana dole ne a ji mu har a cikin